Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Ashir Silla da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 2 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi kakanin labarai.
Kasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar. Tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya janye daga takarar zama shugaban Amurka.
Kan labarin kenan aka saurara cikin shirin za ku ji yadda wasu ƴan bindiga suka kai hari wasu ƙauyuka a jihar Kaduna.
Mutane suka fado garin Marina suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji ba babba ba ƙarami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa musu wuta ana sa magaruwa wuta.
Haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar da ko mutane 43 da ta killace suna dauke da cutar coronavirus ba. Sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai, yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin ƙasar. Ganin yadda take da adadin mutum 1,700 da aka tabbatar sun kamu, yayin da 34 suka mutu, ƙasar ta Italiya ta zama ƙasar da cutar ta fi addaba a nahiyar Turai. Hukumomi a kasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai karu, sanin cewa cutar na daukar kwanaki 14 kafin ta bayyana a jikin bil'adama da kuma lokacin da ake dauka kafin a dau mataki. Haka zalika kasar tana da waɗanda suka manyanta da yawa. Masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar. Hukumomi a Amurka sun gargadi Amerikawa da su guji tafiya zuwa arewacin Italiya, yayin da manyan kamfanonin sufurin jiragen sama biyu na Delta da American Airlines suka dakatar da zuwa Milan, babbar cibiyar kasuwanci ta Italiya. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amerika ko Amurka a shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar a daidai lokacin da jami'an lafiyar kasar ke ba da sanarwar mutuwa ta farko a Amurka sanadiyar cutar. Yayin wani taro da manema labarai a fadar White House ranar Asabar, Trump ya ce wadda ta kamu da cutar ta rasu ne da daddare a jihar Washington. Ya ci gaba da cewa,
"At this moment, we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus.
Yanzu a yanzu muna da mutane 22 da suka kamu da coronavirus a nan Amurka. Abin takeici, ɗaya daga cikinsu wata mace ta rasu da daddare, ƴar shekaru 50 da ɗoriya, mace ce mai ban mamaki wadda dama take da kasadar fadawa cikin rashin lafiya. Akwai wasu kuma 4 da ba su da lafiya sosai. Kuma mun gode wasu 15 sun warke sarai." A yayin da yake cewa ta yiwu a samu ƙarin cutar a Amurka, ya kuma ce babu dalilin firgita ko misƙala zarratin. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya haƙura da fatansa na zama shugaban Amurka a shekara ta 2020. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Buttigieg ya sanar jiya Lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi dan takarar shugabancin kasar, yayin da ya tashi ba delegate ko daya a zaben fidda dan takara da aka gudanar ranar Asabar a South Carolina. Buttigieg ya kara kaimi biyo bayan nasarar da yayi da kyar a zaben Iowa a watan da ya gabata sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zo na daya a New Hampshire.
To kafin mu kawo muku karin wasu labaran duniyar zamu leka jihar Kaduna inda da safiyar jiya Lahadi wasu ƴan bindiga suka kai hari kauyukan Marna da Kerawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Laul Ikra ya hado mana.
Wasu ƴan bindiga sun kone wani gari da ake kira Marna sannan suka shiga garin Kerawa duka karamar hukumar Igabi inda suka hallaka mutane da dama sannan suka kone wasu ababen hawa. Al'umar yankin da ƴan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar Lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin kawanya inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƴan sintiri a yankin wanda ya boye sunan shi ya gaya wa muryar Amurka yadda abin ya faru.
Mun waye gani da wani ibtila'i wanda ya same mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai garin da ake cewa Marna bamu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda zamu iya cewa ga su masu rayuwa saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda yazo rani ba zamu iya cewa ga addin mutanen da aka shi ba amma dai an samu gawar mutum 50 da wani abu a yanzu daga Kerawa zuwa wannan gari na Marna shi kuma garin Marna nan gaba ɗaya sun kone shi akalla dai awa 3 zuwa kusan awa 4 suna wannan abin kuma ba jami'in tsaron da yazo dan kawo dauki motoci wanda duk aka gani an kone. Mashin in dai har wanda take da lafiya ne sun tafi da ita, mashin wanda ba ta da lafiya ba ta iya tafiya ba wanda kare ni tsufanta sun kona su. Kuma mutanen a yanzu maganan nan da ake yi an fasan inda suke ba wani wuri bane boyeye domin tun kwanaki muna report ya kamata a duba wannan abun a taimaka a turo mutanen da su iya maganin wannan matsalan in kun ba haka ba yadda suka cinye kauye gari ma ba tsira ba za a yi.
A baya dai yankin Kerawa da ke karamar hukumar Igabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi. Amma dai a wannan karan a cewar kansulan yankin Alhaji Ɗaya Bukerawa abin ya sha bamban.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba. Yau muna zaune karfe 6 na safe mutane suka faɗo garin Marna suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji babu ba karami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa musu wuta ana sa magaruwa wuta Alhaji wani daki ɗaya akwai buhun masara sama da 2000 an sa mashi wuta ya cinye an kashe shi an kashe ƴaƴan shi an kashe matan shi jirajirai ma an kashe akwai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin garin Kerawa yanzu muna da gawan mutum yanzu mutum 50 da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba yanzu yanzu maganar nake gaya maka Malam Isa ba zai da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kira ga gwamnatin tarayya muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da karamar hukumar Igabi take ciki musamman Igabi ta yamma ciyama din mu na kokari dan majalisar mu na kokari wannan abin yafi karfin su ba za su iya ba ina kai kokarin abin yafi karfin su hidima ne na federal government shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu ya sawo mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan ana tuno jami'an tsaron nan ba su zama a ji tsoron Allah za mu mutu kuma ga Allah ko da mutanen da suke ta'addanci nan a wurin zan faɗa saboda mutuwan nan ɗaya ne duk abokai na yau sun mutu da kanne da iyayena so menene a ciki Malam Isa ina tabbatar maka gwamnati ta kara ji tsoron Allah muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai 11 dare
amma an ce an turo jirgi ai
jirgi ina take zo sai shawagi ta wuce ba kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce haka ta wuce ba ta kashi ko dan tsako ba in baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen nan ba ƴan barayin mutane bane ƴan boko haram ne muta ba su dauki komai ba dukiyar mutane sun kona mutane sun kaje da wani zamu ji mutane sun tashi mana gari 13 kenan ai mazaban kira da wani zan ji
har ya zuwa daren jiya na Lahadi dai gwamnatin jihar Kaduna ba ta riga ta fidda matsaya ba tukuna yayin da rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce tana tattara bayanai ne daga jami'an ƴan sandan da ke yankin game da yadda abin ya faru. Ko da yake dai wasu al'umar yankin sun tabbatar da jibge jami'an tsaro daga baya a yankunan da aka kai waɗannan hare-hare. Isa Laul Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Isa Laul Ikra. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogo yake cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare. Yanzu da Aishatu dauke da sauran labaran.
Wani jami'in bincike na Majalisar Dinkin Duniya yayi tur da matakin da kasar Eritrea ta dauka na fatattakar masu kokarin morarin yancin su na dan adam da kuma masu kokarin morarin yancin su na yin addini a wani rahoto da aka fitar kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojan kasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawancin zarafi a kasar a rahoton na Majalisar Dinkin Duniya game da halin da yancin dan adam ke ciki an sami matsalar take haƙƙin dan adam da yawa wanda ya kunshi kame ƴan ƙasa ba bisa ƙa'ida ba ke ta haddin mutum da azabtarwa wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman da ke kula da haƙƙin dan adam a Eritrea Daniela Kravets ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta dauka game da yancin addini ta faɗi cewa ana kame kristoci da suke gudanar da addinin su ba tare da izinin gwamnati ba haka zalika kristoci waɗanda gwamnati bata amince da ɗariƙar su ba ta ƙara da cewa musulmi ba ba a bar su a baya ba basu tsira ba ana kame su a kulle ta ƙara da cewa
There are, however, immediate measures that the authorities could take that do not depend on economic support.
To akwai matakan gaggawa da hukumomi za su iya dauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja ware ilimin secondary daban da aikin soja na tilas da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman mata da ake tilastawa shiga soja Kafar yada labaran gwamnatin Syria Sana ta sanar jiya Lahadi cewa sojoji Turkawa sun kai hari kan jiragen saman Syria a lardin Idlib. Sana ta bada rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin ne na matuki sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta lemar sauka. Kungiyar sa ido kan harkokin yancin dan adam a Syria mai headquarter a Britania ta ce jiragen biyu sun fado a wani yankin kasar da ke karkashin ikon gwamnati jim kadan da harbo su da jiragen yankin Turkiyan samfurin F-16 suka yi ma'aikatar tsaron Turkiya ta faɗi cewa an harbo jiragen ne bayan da aka kakkabo ɗaya daga cikin jiragenta maras matuki
Labarin dura kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da cutar murar coronavirus ke ta yaduwa tare da kashe sama da mutane 2,500 a faɗin duniya. Ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna dauke da cutar coronavirus ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Ma'aikatar lafiya a jihar Filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna dauke da kwayar cutar coronavirus ba. Kwamishinan lafiya a jihar Filato Dr. Nimkon Ndam ya ce sun killace wasu 'yan kasar China da ke aikin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar wasi a nan jihar Filato tare da wasu ma'aikatan da ke cuɗanya da su. Dr. Ndam ya fara ne da matakan da ma'aikatar lafiyan jihar Filato da jami'an hukumar lafiya ta duniya da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka ɗauka tun lokacin da wasu 'yan kasar China suka shigo jihar Filato a makon jiya.
A ranar Juma'a da ya wuce, gwamnan Filato ya samu ne wasu daga mutane immigration service Nigeria immigration service cewa akwai mutane Chinese guda hudu kun da sun shiga jihar Plateau sun je wurin mining a wasi so da muka samu wannan wasika sai mun ce to bari mu fara a muka fara aiki immediately tara wadansu team namu sai suka je kasan wasi amma inda suka shigo sun tashi daga kasan China sai sun zo Addis Ababa wato Ethiopia kenan sai sun zo Abuja a can Addis Ababa an screening nasu na coronavirus din ma an zo Abuja amma an sake yi musu screening
to amma yanzu mutum nawa ne wato aka keɓance su domin a tabbatar da ko suna da wannan cuta ko babu
in ka yi jimila duka zai zama 43 dukansu ba wani wanda yana da alamar cutar ba So mun bantun da ba su da shi mamu ce akwai cutan shi a plateau ba kada a damu ba a yanzu dai ba su da shi so kowa ya kwanta da hankalin shi
amma ma'aikatar lafiya na jihar plateau ta shirya idan ma an ce an samu wannan cuta
a shirye muke muna da isolation ward a Jute na da isolation ward a plateau hospital
commissioner lafiya ta jihar plateau kenan Dr. Nimkon Ndam A cewar Dr. Rimfa Amos da ke cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Plateau, wanke hannu da sabulu zai hana yaduwar cutar coronavirus.
Shawaran da zamu ba mutane shine cewa a rika maintaining wanke hannaye da sabulu sai da hand sanitizer a wanke hannu kafin a ci abinci a wanke hannu idan an shiga toilet a wanke hannu idan an je kasuwa an yi zumunci da mutane da yawan dawo a wanke hannu in an kirga kudi a wanke hannu shine zai taimaka mana
commissioner ya da labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati ta shirya don dakile duk cututtuka masu yaduwa inda ya gargadi masu yada labaran ƙarya game da cutar su guji yin hakan
gwamnati za ta dauki mataki akan duk wanda yake yada jita-jita yana yada labarin da yake na kanzon kurege ne da zaran mun sami wani labari zamu koma wajen yan jaridu mu wasama mutane zamu koma wajen shugabannin al'umma sarakuna da shugabannin addinai daban-daban mu wasamu su saboda haka bayan ranar 10 ta watan Maris da yake muna da jami'an mu a gurin zamu sake tara yan jaridu mu ga musu menene muka gano idan suna da cutar zamu ga al'umma domin mu san yadda za a yi kokari a magance shi babu su da shi zamu ga al'umma duka
commissioner ya da labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaida Zainab Babaji to idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 za a ji cewa hukumar lafiya a jihar Kano sun ce sun hada hannu da jami'an tashar saukar jiragen sama ta Aminu Kano domin daukar matakin kare al'ummar daga cutar coronavirus to sai a biyo mu wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum A wannan mako shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a damatar babban birnin jihar Yobe inda wani malamin Islamiyya mai suna Abubakar Liman ya bayyana cewa ya samu kimanin shekaru 3 yana fafutukar wanke sunan sa da kazafin da yace an yi masa a makarantar Nana Aisha da hakan yasa aka sallame shi daga aiki a shekarar 2017 ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel Malam Abubakar ya ce biyo bayan zargin da aka yi masa na cewa ya yi lalata da kananan yara masu karancin shekaru da yake koyarwa. An gudanar da bincike a makarantar da ya wanke shi daga zargin da iyayen yaran suka yi masa. Amma duk da haka, makarantar Nana Aisha bata amince da kyale shi ci gaba da aiki ba. Da matsayin kare martabar sunan makarantar daga iyayen yara bisa ma'ana, kar su bar malamin su kuma iyayen yaran su fidda ƴaƴansu don su kare su daga barazanar lalata ta zama babbar damuwa a wasu makarantu a Najeriya kafin mu je ga martanin shugaban wannan makaranta ta Islamiyya ta bakin daraktan makarantar Maina Mudu Ajari za mu kawo muku bayanin Malam Abubakar Liman wanda ya tunkari jami'an tsaro da kotuna amma ya ce ba biyan bukata a tsayin dakar da yake yi na wanki kansa da kuma neman biyar bata masa suna
sunana Abubakar Eliman abin da yake tafi da ni
daga ina ka zo ka
daga Damato na zo
na jari ga biki nan ko
eh jari
ya wato nake tafi da kai
abin da yake tafi da ni ni dai malami ne a makarantar Nana Aisha magana ne na kazafi yake tafi da ni ina cikin makarantar ina karantar da yaran nursery 2 aka kira ni a ranar 4 ga watan 7 shekara na 2017 aka kira ni aka ce yanzu ofisin principal sai nazo na same ta da wasu baki shi principal ne ke gaya mace wannan bakin da kake yin mala baka iyayen wasu yara da kake kantarwa ne akwai Aisha Muhammad Babi mai kimani shekara 6 akwai Adam Abdullahi Muhammad mai kimani shekara 5 to wayannan yaran iyayen su sun gaya wa shugabannin makaranta cewa akwai abin da kake wa yaran su ne ba su ji dadin sa ba to yanzu ga iyayen yara sun zo ga kuma kai saboda haka sun dauki yaran nasu suna tafiya da su bypass na waziri Ibrahim a mota kenan yaran sai suka ci ga gidan mala fadin cewar ga gidan mala sai jefa musu tunani a zuciyarsu ya akai yaran na suka san gidan mala saboda haka su wasu yadda ba shine suka soma binciken yaran su sai bincike nuna musu cewar ina kawo yaran su gidana ina zama a cinyar su ina ba su minti kuma ina cewa kar su fada saboda haka to su wasu yadda ba za su kai ni SS office kuma sannan ita Aisha Muhammad Babi nayi mata rauni a gabanta idan ana yi mata wanka gabanta yana ciwo saboda haka su wasu yadda ba sai na ce to wannan magana da ko zo shi gaskiya babbar magana ne amma ni na san kaina ku je ku yi bincike a waje suka ce su ba za su yi bincike ba sai na ce to yanzu yaran suna nan aka ce musu lala sai aka tafi yaddina mai suna Mala Adam ya je ya tafo da yara a class ya zo ya kawo su ofisin da ya zo da su yaran sai suka tafi jikin iyayensu ni kuma wanda ya gaya mun wannan magana principal ɗin ne na makarantar mai suna Ali Bilal shine ya gaya mun cewar ga abin da nake wa yara
su iyayen yaran a gaban su aka furta maka wannan
a gaban su aka furta maka wannan
ko kuma wanda ya fito da magana a cikin su ko kuma duk sun shiru suna
sauraron a sun shiru a wannan lokacin
suna sauraron shi
suna sauraron principal sai da yaran suka zo to a lokacin shi Muhammad Abdullahi
wani ne Muhammad Abdullahi
eh baban yarinya daya Adama kenan to shine yake shafa kan yarsa yake cewa mamana wannan malamin ku ne tace masa eh yana kai ku gidansa tace eh yana ba ku minti tace eh yace kar ku fada tace eh duk abin da ya gaya yarsa amsan na'am take bashi sai nace to naji bayanan ku kun yadda kun gamsu da abin da suka fada suka ce eh mun yadda nace kun yadda da abin da suka ce mun yadda nace to ina zuwa sai na tashi na je a office namu na dauko alqur'ani na zo da shi na ajiya kan table principal na je ni na fita na je ni alwala na zo ni zan dauki alqur'ani sai na samu qur'ani sun dauke shi ko principal ne karba ko su iyayen yara ne nai principal nace
dan Allah ne so kai da qur'ani kai lokaci
eh abinda nake so ne rantsuwa nake so da shi nai principal ne ya bani alqur'ani yake sai nai rantsuwan a haka nace na rantsa da Allah da ya halicce ni tunda nake a rayuwata ban taba yin zina ba kaji ko sai shi principal ya ce to gaskiya shi case nan ya fi karshen sa mu tashi mu je gaban director sai muka tayi da mu da iyayen yara
director makarantar
ki director makaranta
eh wane ne shi director
shi director shine Maina Ajiyari shine muka tashi muka je gaban director din da muka je tare da iyayen yaran da kuma sauran shugabannin makaranta duk muka da ofisin da sai ya ce wannan batun magana na Malam Habu akan wannan case ne sai budi bakin sa shi director kenan shi mai na ajiyar kenan
haka
yace wannan abu zai yi saboda zamanin sa ne kuma psychologically yaro ba zai karya ba saboda haka na sa maka doka kar ka kara shiga aji kuma zaka zo makarantar nan kar ka gudu
inji shi director amma kuma ya tambaye ka ya batun yake
na'am
ya tambaye ka ya yanayin lamarin yake ko
kuma a bai tambaye ni ba wannan shine furucin farko lokacin da shi aka gaya masa cewar ga abin da muka zo gaban shi akai shine furucin da yayi doka da ya samu da kuma cewar wannan abu zai yi saboda yara psychologically yaro ba zai karya ba kuma abin zamanin sa ne to sai nace a director yaushe ne ne kai bincike ka gane cewar yaran nan abin da suka faɗa gaskiya ne ka taɓa ganina da yaran nan ne ko ka taɓa jin halina ne so saboda haka ni fa ban dauki maganan maganan ba karama magana ba ba maganan wasa bane ba saboda haka duk abin da ya dace mu yi da ku akan wannan al'amari wallahi zame ni ba zan yadda ba to a lokacin sai vice principal mai suna Abdul Aziz kenan yace mallam Bakar baka fahimci director ba ni na fahimce shi zai kalbi case ne zai bincike daga nan ni sai na shiru sai uban yarinya da shi wannan Muhammad Abdullahi har yanzu sai yace kai wani irin mutum ne yake gaya mu ma ba ka da da'a mu ba shugabannin mu ba amma mun gamsu da abin da suke yi kai kuma shugabanka ne ba za ka yadda da abin da suke faɗa ba ni dai ban gaya masa komai ba daga nan shi director suka ba su hakuri suka ce su yi hakuri da Allah za su yi bincike da kwana biyu uku su yi hakuri to sai suka ce mun duk muka watsa ya haka gari ya waye sai na zo ni makaranta kamar yadda suka gaya mun na tafi office ne zauna yaddi na shi wannan Mallam Adam ne kenan ya kira ne ce Mallam Bakar ka zo office ɗin director ana kiranka to da yini na zo ni sai na same shi da sauran shugabanni sai yake gaya mun cewa Mallam Bakar wannan rigima ba da kai ake yi ba da makaranta ake a shi proprietor namu na makaranta shugaban makaranta kenan mutum Allah ya ari ya zo mun masa bayani kar ya ji magana a gefe mu zo ya zama to mun yi laifi da muka gaya masa shi ne ya gaya mana cewa wannan magana ba da kai ake ba da makaranta ake yi akwai wani makaranta a Gwarzo irin wannan kesin ya faru a Arifa ne makaranta saboda haka kai yanzu mun baka hutu mun nada committee zamu yi bincike kuma zamu baka albashinka
to committee sun gudanar da wannan bincike
sun gudanar da bincike
menene sakamakon su ya nuna
na'am abinda suka yi bincike
mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu ji sakamakon binciken da makarantar ta gudanar tare kuma da jin yadda aka gudanar da wannan bincike tun daga farko har ƙarshe wanda ya kai ga fitar da sakamakon sai ku kasance tare da mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo ku wannan shiri Haruna Dauda Nasiru Adamu Elikaya ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya
to madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
to a takeicen kasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai kasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan mayakan Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci kasa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar a jiya Lahadi cewa gwamnatinsa bata ce za ta saki dubunnan fursunonin yan Taliban ba a matsayin mataki na fara tattaunawa tsakanin yan Taliban din da sauran bangarorin yan kasar ta Afghanistan
to madalla kafin mu yi sallama zan yi amfani da wannan dama na taya wakilan sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu Elikaya da Ibrahim Abdul Aziz murna samun lambar yabo da kungiyar media observers da ke sa ido akan ayyukan yan jarida ta yi ta karrama su ayyola saboda jajircewar su ga wannan aiki na yan jarida Allah ya kara basira haka kuma muna taya ango Bashir Sudangi da aka sani da Refa da amaryar sa Katija Umar Bako murna auren su da aka daura ranar Asabar a sabon garin da Jau Allah ya bada zuriya daye ba masu raro nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirin a da wani sabbin rahotanni kamar kullun yadda aka saba za iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Tile wadda ta yana gabatar da shirin da kuma Shubahiru Jero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai mun sake haduwa an tuma kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum
Afrique, le monde aujourd'hui.